ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان هو بركم ده ورحكه بركم ده حدوا wannan masallaci mai tarin albarka masjidud da'wati wal irshad a wannan rana ta laraba yawmuna ta ga watan takwas watan sha'ban hijrati ayyan halita annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1447 wanda wata kila za yi daidai da 4 ga watan 2 miladiyar annabi isa dan nana maryam alaihi wassalam 2026 kamar yadda sanarwa ta gabata mun hadu ne a wannan masallaci mai tarin albarka dan gudanar da muhadara karkashin komitin lajnatul dalli ala alkhairi na da matasa ke jagoranta. Allah ta'ala ya sa masu albarka, Allah ta'ala kuma ya sanya ayyukan su a mizanin hasanat, ya kuma karfafe su, ya tsare su talababiya, ya kare su daga shaidan zahiri da batini, kuma ya azurta su da ikhlasi da kyakkyawan niyya. Suka shirya makon Ramadan, ba shakka wannan abun farin ciki ne kwarai. Za mu iya cewa wannan kusan shi ne makaran farko, ni dai a iya sani na a ce an shirya wasu muhadaru jere a sa masa suna mako na wannan muhadarin wanda suke nufar wani abu guda, sai ake tanawulin maudu'i guda amma ta fuskoki daban-daban. Kusan ka iya cewa suna da afdaliya ta abin nan ne taqaddumi da kuma sabq a wannan maidani din, a wannan ne ya fagen. Wannan abin ayaba ne kwarai da gaske. Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi kuma ya karfafe su. Kamar yadda bayani ya gabata cewa ji an yi muhadara yau kuma insha Allah a wannan masallacin mai tarin albarka masjidud da'wati wal irshad malamin mu Sheikh Aliyu Ibrahim Tullu insha Allah zai gabatar da muhadara mai taken igtinamu ramadana bil a'mali salihah, ko kuma mu ce ribantar ramadana da ayyuka masu kyau, ayyuka na alkhairi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da malam fadar daidai. Allah ta'ala ya tsare malam daga tubatubai da kuma kurakurai insha Allah, ba tare da tsawaitawa ba. Akwai dan uwa mai taliqi bayan malam ya gama, shine Sheikh Muhammad Sani Ibrahim, muna tare da shi insha Allah. Fal yatafaddal Sheikh mukarraman mu'azzazan wa ma'juran insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناس الكرام، muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da nuna muna ranar irin ta yau, ranar 16 ga watan 8 hijira 1447 daidai da ranar 4 ga watan 2 miladiya 2026. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala idatar da mu da alkhairin da yake cikin wa'innan ranaku, kuma muna ƙara godiya da wannan gayyatar da mutanen wannan unguwa suka yi mana, unguwar Sice da Fite a masallacin Irshadul Aulad in ba na manta ba, don gabatar da tunatarwa akan abin da ya shafi watan azumin Ramadan, wanda mun sama wannan muhadara ta kan iktinamu Ramadan bil a'mali salihah. Kamar yadda malam ya gabatar, da Hausa shine ribantar watan Ramadan da aikata ayyuka na gari. Wannan mawdu'i da aka fitar da shi daga cikin mawdu'ai da suke da alaka da watan Ramadan, wasiya ce daga cikin wasiyoyin Manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda an dai ambaci a ribanci Ramadan ne, amma annabin sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wasicci cewa mu ribanci dukkanin rayuwa, kowane lokaci mu ribance shi. Kuma ya nabbahar a wurare da dama akan cewa mu yi gaugawa mu ribanci lokutan da aka bamu a cikin wannan rayuwa. A wani hadithi Manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya yi mana tsokaci akan wasu abubuwa guda bakwai, ya yi mana manuniya cewa mu yi hankali mu ribance su, saboda su ba sa tsayawa, kowane lokaci biyowa suke yi suna wucewa. Manzo yake cewa badiru bil a'mali sab'a, ku yi gaugawa ku aikata ayyuka guda bakwai, saboda waɗannan ayyuka guda bakwai da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana muna cikin wannan hadisi, to ba tsayawa suke yi ba, suna tafiya ne, kamar yadda rayuwar ɗan adam an gina ta ne akan lokaci, shi kuma lokaci bugawa yake baya jira, idan lokacin ya kare kuma shikenan. Manzo Allah ya ce hal tanzuruna illa faqran masiya, yanzu ku kun tsaya kuna jira ne sai talauci wanda zai zo ya mantar da ku ya shagaltar da ku wajen neman abin duniya. Saboda matsalar talauci takan jayo mutum ya kasa ribantar damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Ina za ka neman abinci? Ina ka hito neman abinci? Manzo Allah ya ce au binan mutwiyan, ko kuma kuna jira sai kun samu wadata ne, kun samu kuɗi ya sa ku ɗagawa. Kun san ɗabi'a ɗan adam, innal insana liyatgha an ra'a wastaghna, ɗan adam yana yin ɗagawa sau da yawa idan ya ga ya samu wadata. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da lissafa mana, ku kuna jiran sai rashin lafiya ya zo ya kama ku, jiki ya yi rauni, wanda duk wani abu da ake cewa ka ribance shi na lokaci ko wani aiki na alkhairi ana yin shi ne in akwai lafiya. Idan babu lafiya, wannan wa'azi da muka zo za mu yi bai yiwa, akwai wasu suna son masu zo saboda rashin lafiya ya zo ya mamaye su sun kasa. Wannan unwani da muka keɓe na ribantar watan Ramadan da yin ayyuka na gari, ana yin su ne in akwai lafiya. In babu lafiya ma azumin sai a ɗaga ma ƙafa a ce ka bari sai lokacin da ka samu dama karama. Kenan manzonmu sirrin aminci Allah su fata a gare shi ya yi mana tsokaci akan cewa mu ribanci lokutanmu, ba sai Ramadan ya zo ba. Shi musulmi ana son kowane lokaci ya zama yana cikin shiri, kowane daƙiƙa naka ka sani yana cikin lissafi, menene kai cikin wannan lokacin naka, saboda ana lissafa ma shi ne. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ƙara mana bayanin cewa ko kuma kuna jiran sai tsoha ya zo ne wanda zai kashe muku gabbai ya kashe muku jiki, idan mutu ba ku yin komai, ga ko dai kuna raye kuma ba ku raye. Kaga akwai wanda a unguwan nan sai ka tambaya shin wane yana raye, yana raye kuma duniya ta ajiye shi. Kenan ɗan adam wanda yake yana da kula to yana kokari ne ya ribanci damar da Allah subhanahu wataala ya bashi yayi tsokaci da duk wani abun da zai amfanar da al'umma a cikin lokacin da Allah ya bashi kuma yayi aiki na alkhairi a cikin damar da Allah ya bashi. Idan kuka lura ƴan uwa masu girma, Allah subhanahu wataala da yake rahimun ne mai tausayi ne ga bayi, yayi halittu kuma ya zaɓi halittunsa. Cikin halittu za ka ga Allah subhanahu wataala a kowane bagare ya fifita wasu akan wasu. A ɓangaren mala'iku ne Allah subhanahu wataala ya bayar da daraja ga wasu mala'iku akan wasu mala'iku ƴan uwansu. A sammai Allah subhanahu wataala ya zaɓi wasu sammai akan wasu. Inda nake so in kawo, a lokuta Allah subhanahu wataala ya zaɓi wasu lokuta akan wasu lokuta. To wannan kyauta ce da Allah subhanahu wataala yake yi ma bayansa. An gane kyauta ko? Ko kuma a ce tallafi. Imam al-Tabarani ya fitar da hadisi daga Muhammad bin Maslamah al-Ansari, Allah madaukin sarki ya kara masa yadda, yake cewa inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha la'alla ahdakum an tusibahu minha nafha la yashqa ba'daha abada. Allah subhanahu wataala a cikin kwanakin da ya ba ku na zamunin, kwanakin ku na shekara, kwanakin ku na yau da kullum, to ya sanya muku wani tallafi. Ku yi kokari ku bayan Allah, ku kutsa ku samu innan tallafi da Allah subhanahu wataala ya yi muku. Ku yi ayyuka a cikin wasu lokuta da Allah ya keɓe ya fifita aiki a cikinsu da ƙari na lada, don in ɗaya daga cikinku ya dace ya yi aiki a cikin ayyuka wa'inda Allah yake so a cikin wa'innan lokuta, to zai dace ya zamanto ba zai taɓe ba har abada. Daga cikin lokutan da Allah subhanahu wataala ya ɗiba mana ya kawo mana tallafi a cikinsu, akwai watan Ramadan. Shi watan Ramadan kamar ka ce akwati ne, akwati mai daraja, mai daɗin suna, mai kyawun kallo. To amma abin da yake cikin akwatin nan to ya fi akwati. Ka duba ka gani, in an so abu mai daraja akan samu sa akwati mai daraja, amma abin da yake cikin akwati in an zo ajewa, akwati yake taba ƙasa ko kuma abin da yake cikin akwati? Akwati. To shi watan Ramadan kamar ɗaki ne wanda a cikinsa ake yin azumi. Shi wannan azumi da ake yi a cikin watan Ramadana, duk wani abu da ake so a samu to a cikin azumin nan ne ake samun shi. Kenan ba zuwan watan Ramadana ba, inda in muna raye aka ce watan Ramadana ya tsaya, da mutumin kirki, da mutumin banza, da wanda zai yi aikin kwarai, da wanda ma ba zai yi ba, duk suna cikin watan Ramadana. Wa'innan kwanaki duka za a lissafa musu sun yi a cikin wannan wata, amma wani riba aka samu? To sai a zo a duba a gani menene Allah yake so ai a cikin wannan wata. Ka yi shi, to ka ribanci wata Ramadan, ka samu riba, ka samu abin da ake so a samu a cikin wannan wata. Amma abin da ake so a yi baka yi ba. Kasan misalinka? Misalinka misalin mutumin da ya je gona, mutane na noma, ya shiga inuwa ya zauna yana kallonsu, sai da kaka ta yi, da Allah mai zai girba? sanda ake noman baya cikin gonar yana ciki amma kasancewar cikin gonar me ya amfana masa bai amfana masa komai ba dan abinda ake yi a samu riba cikin gonar shi bai yi shi ba ashe duka ce kai ka wanda ake na abubuwan da ake faɗa game da watan Ramadan Allah ya kai mu Ramadan Allah ya sa a Ramadan mu zo Ramadan mu yi kaza duka wannan ba shi bane aikin da ake cikin Ramadan shine ribar watan shine ka ci ribar watan in kai wannan aiki wani aiki ne babba daga cikin ayyukan da ake a watan Ramadan wanda shine makasudi a cikin wannan wata duk wasu abubuwa sukan biyo baya ne inda wannan aikin shi rashin yin shi laifi ne sabanin sauran ayyukan da ake yi a cikin watan Ramadan shine azumi yin azumi a watan Ramadan yana da sakamako na alkhairi yana da sakamako na lada da yake da shi to amma in baka yi shi ba kana da laifi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sauran ibadori sukan ratayu ne da shi wannan wata na Ramadan sai zaman to kana samun ƙarin promotion ƙari na daraja ƙari na kaza a cikin wannan wata to shi ko azumi kafin mu zo mu fada a cikin watan Ramadan idan muka kalle shi shi kadai ita ibada ce wadda take da daraja tun daga farkon Ramadan har ƙarshen Ramadan tun daga farkon wata na tara a hijira har zuwa wata na takwas kenan wata goma sha biyu duka kwanakin nan babu wata rana da yake shi azumi ya wofinta da matsayin da yake da shi ya kasa bayar da abin da yake basuwa a'a kina a dukkan kwanaki na shekara a dukkan ibadodin da Allah ya umarni da ayi to ibada wacce take da matsayi mai girma shine ibada ta yin azumi dan Allah babu ibada da take azumi matsayi na musamman saboda me duk wasu ibadodi da dan adam zai yi yana da lada an ce ga lada shi amma shi azumi Allah subhanahu wataala ya ce azumi na wani ni ne zambiyar wanda suka yi azumi dan Allah in mutun yayi sallah wake bin shi wake ba shi lada in mutun yayi sadaka wake ba shi lada ai duk ibadodi ne wai umarni da su Allah subhanahu wataala amma sai Allah ya ce shi azumi nashi sakamako daban ne nashi biya daban ne ku zo tare da mu dan mu karfafa wannan magana da dalili Usama bin Zaid yana ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahabi ne mai lura mai kula da ayyukan da manzon Allah yake yi saboda daga cikin ibadodin da suke da wahalar a gane mutum yana yin su to azumi ne yana ciki idan mutum ya saba yin azumi ya dade yana yin azumi azumi ya zame masa jiki za ku yi ni da shi tare ya ina da azumi baka sani ba haka ne ko ba haka bane amma saboda kula na shi Usama bin Zaid sai da ya gano manzon Allah yana azumi ba so ɗaya ba ba so biyu ba mafi yawancin kwanakin shi a cikin watan Sha'ban yace ya Rasulullah lam alaka tasumu shahran min ash-shuhur ma tasumu min Sha'ban mun ga kana yin azumi a cikin wani wata daga cikin watanni ba kamar yadda nika kana yin azumi a cikin watan Sha'ban mun san abin da muke so mu kai gare shi kafin wannan gaba gaba ta biyu manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa zalika shahrun yaqfulu an-nas an baina rajabin wa ramadan yace ka gani wannan wata wata ne da mutane ke raukanuwa game da yin azumi a cikin sa game da yin wasu ibadodi a cikin shi wata ne da yake tsakanin Rajab da Ramadan wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal ila Allah kuma shi watan Sha'ban wannan wata da muke cike kenan wata ne da ake dauka ayyuka na bayi zuwa ga Allah zala yake cewa ana uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im ni kuma ina so in za a dauki aiki na a dauki aiki na ina mai yin azumi kula da kyau jama'a mala'iku in sun zo za su dauki aiki na bayi wannan hadisi abin da yake tabbatar muna dauka ayyuka na bayi a ƙarshen kowace shekara ana yin shi ne a cikin watan Sha'ban duk shekara in ta kare in Sha'ban ya zo to za a tattara ayyuka na bayi gaba daya a dauke su a kai su gurin Allah subhanahu wa ta'ala manzo yake cewa ina son a dauki aiki na a tarar da ni ina yin azumi idan mala'iku suka zo za su dauki aikin ka zuwa gurin Allah subhanahu wa ta'ala suka tarar da kai kana karatun Qur'ani ka dace ko baka dace ba in suka tarar da kai kana yin sallah kai dace ko baka dace ba in sun tarar da kai kana ciyar da mutane fi sabilillah ka samu dace ko baka samu ba to amma me yasa manzo sallallahu alaihi wasallama ya zabi azumi ya zama shine abin da yake lazinta kuma ya zama shi yake so daga cikin ibadodi a tarar da shi yana yi saboda me muhimmancin azumi kasancewar azumi ibada ce mustamirra la yanqati in mutun ya fara azumi tun daga yin sahur ibada ce da take dogewa ba ta yankewa duk lokacin da kai sahur kana cikin ibada yayin sallar azhar kana cikin ibada yayin al'asr kana cikin ibada har lokacin faduwar rana kaga dai duk lokacin da mala'iku za su zo za su tarar da kai ne kana cikin aiki na alkhairi ashe wannan hadisi abin da yake nuna mana shi azumi ko ba Ramadan ba to abu ne da ake son mu'mini ya ribance shi ya dage ya zama ya mai da hankali akan yin shi to bale ma a watan Ramadan da Allah subhanahu wataala ya farbanta muna yin watan yin azumi a cikin wannan wata inda duka hadisi da suka zo wanda suke bayyana mana ana dauka ayyuka na bayi aje da su gurin Allah subhanahu wataala to manzo sallallahu alaihi wasallama ya bayyana muna shi duk sanda za a zo yana cikin shiri akan dauki ayyukan bayi a kowane mako manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana muna cewa tu'radu al-a'mal fi kulli ithnain wal khamis akan bijiru da ayyukan bayi a kowane ranar litinin da ranar alhamis a dauki wa'innan ayyuka na bayi zuwa gurin Allah subhanahu wataala shi yasa zaka ga manzo sallallahu alaihi wasallam kowane litinin yana yin azumi kowane alhamis manzo sallallahu alaihi wasallama yana yin azumi saboda ya san me ranaku ne na mako da ake dauka ayyuka na bayi aje da su gurin Allah subhanahu wataala shi yasa idan aka zo a wannan mako sai Allah subhanahu wataala ya gafartawa duk mutumin da yake tsakanin shi da Allah subhanahu wataala babu shirka wanda yake bautar Allah subhanahu wataala baya hada Allah da kowa fa yaghfiru Allahu likulli mar'in لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول الله اتركوا هذين حتى يصطلحا Allah ya ce to a gafarta ma duka bayi wanda yake baya hada Allah da wani wanda baya shirka ga Allah sai dai mutumin da musulmi ne shi ma dan uwansa musulmi ne amma tsakanin su suna gaba da juna Allah sai ya ce to ku kyale wa'innan ku rabu da su sai sun gyara tsakanin su sannan su a zo a gafarta musu menene mahalli shahid hadithin yana nuna mana cewa akan dauki ayyukan bayi a kowane mako shine ranar alhamis da menene da ranar litinin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da zintar azumi kun ga da muke bayani cewa mutum dan adam ya ribanci lokacinsa a cikin watan ramadan dan yin ayyuka na alkhairi muka ce daga cikin babban kashin baya na ibadar da ake yi a cikin watan ramadan shine yin azumi a cikin watan ramadan shine muka kawo misalai muka ce shi azumin baya takaito da fa'ida bane kadai a cikin watan ramadan a yana da fa'ida har ma a wajen watan ramadan shi sa manzo sallallahu alaihi wasallama ya lazamci yin azumin nafila na tatawwu a kowane lokaci a kuma duk lokutan da suke akwai bonus a cikin su an gane ko shine naf'a shine tallafi Allah sai zago su lokuta yace daidai lokaci kaza in kun kai ibada iri kaza to kuna da linki na lada kamar kaza kamar azumin ranar arfa ga wanda yake ba aikin hajji yake ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana irin ladar da yake da shi kaga wannan baiwa ce Allah subhanahu wataala yayi mana kamar azumin ashura da sauran wa'annan abubuwa to manzo sallallahu alaihi wasallam da yake shi khairun nasi ne to a kowane lokaci yana la'akari da damar da Allah ya bashi yakan kiyaye babbar ibada da yake rikewa azumi yana son kowane lokaci za a tarar da shi a tarar da shi yana yin azumi dan a dauki aikin shi yana mai yin azumi kun ga kamar da ni muna ishara daga cikin ibadodi na sirri azumi shina daga cikin ibadodin da ake asirrance ka dade kana yi babu wanda bai sani ba babu wanda ya sani me yasa saboda daga cikin ibadodin da ke jayo kauna tsakanin Allah da bawansa akwai ibadodi na sirri ku dauki wannan sirri ku rike shi idan kana son Allah ya soka cikin sauki ka zabi ibadodi ka rinka yin su a boye wani bai sani ba hadithin Abi Zar Allah madaukin sarki ya kara masa da yake cewa thalathatun yuhibbuhumullah wa thalathatun yubghiduhumullah akwai mutane uku da Allah subhanahu wataala yana son su akwai kuma mutanen da Allah subhanahu wataala yana kin su sai lissafa daga cikin wa'inda Allah subhanahu wataala yake su cikin wannan mutane uku sai ya ce farajulun sa'ala qauman billah lam yas'alhum biqarabatin bainahum famana'uhu fatakhallafa rajulun bi'aqabihim fa'a'tahu sirran la ya'lamu ahadun bi'aqaihi illa Allah wallazi a'ta fa hadhihi al'aqiya la ya'lamu ahadun biha illa Allah wallazi a'ta daga cikin wa'annan mutane uku da Allah yake so ya ce akwai mutumin da yazo ya samu wasu al'umma ya neme su taimako dan Allah bince su yi masa dan kusancin da yake tsakanin shi da su ba aya ne ma su taimaka masa ne dan Allah sai suka ki lokacin da suka ki to akwai wani sai labe ya ja shi gefe ya ba shi biyan bukata gurguru ba wanda ya sani sai shi sai Allah sai wanga da an ka taimaka kaga ibada ne na menene na sirri cikin mutane ukun wa qaumun saru fi laylatihim hatta kana an-nawm ahabba ilayhim mimma ya'dilu bihi fa nazalu fa wada'u ru'usahum fa qama rajulun yatamallaqani wa yatlu ayati daga cikin mutane ukun da suka yi ibada ta sirri Allah subhanahu wa ta'ala ya so su akwai mutanen da tafiya ta kama su sun gaji ba abin da suka sai sai su kwanta su yi bacci su huta sun kozo sun samu guri sun aje kaya sun dora kansu za su huta sai wani tashi ya ja jiki ya koma baya ya labe yana karatun ayoyin alqur'ani yana ganawa da Allah subhanahu wataala kaga ibada ne na sirri babu wanda ya sani mutum na uku shine mutumin da suka taho cikin zuga na sojojin musulunci aka tare su aka yake su aka karya su aka ci nasara akan su shi ya tashi ya dinga yakar kafirai makiya har Allah ya taimaka ya zamanto ko dai an kashe shi ko ya samu nasara ta sanadiyyar dage wanda yayi kaga babu wanda ya gani daga shi sai wa'annan makiyan nasu kaga wa'annan mutane guda uku Allah subhanahu wataala ya so su amma abin tambaya menene dalilin da yasa suka samu soyayya na Allah dalilin da yasa suka samu soyayya na Allah shine yin aiki a sirrance to azumi ibada ce wadda tana jayo mutun ya samu Allah subhanahu wataala ya so shi idan kana so Allah subhanahu wataala ya so ka to fa alayka bisiyam kadage ka ta yin azumi idan kana yin azumi to Allah subhanahu wataala zai so ka zaka samu soyayya na menene na Allah subhanahu wataala to abin tambaya an uwa masu girma me yasa kai kawo yake ya kare akan shi watan Ramadan musamman idan lokaci ya kusanto zaka ga almajirai da malaman su kowa na ta kokari dai bayani akan Ramadan akan Ramadan watanni ne muke da su a cikin watannin shekara muna da watanni 10-12 to me yasa shi Ramadan Ramadan din nan kowa ya kamata ya san wane ne shi menene Ramadan menene a cikin sa me ya kamata mutum ya ribanta shi yasa muke kokarin mutane mu san abin da yake cikin Ramadan sanin abun shi zai taimaka maka ka mai da hankali wajen dagewa akan neman abin da ake samu a ciki saboda ababin nan sani yake kawo su gujewa abu to sanin hatsarin sa yasa zaka guje masa idan baka san abu ba ko yana da hatsari baka guje masa shi yasa makaho komai zurfin rijiya ba ta kada gaban sa hankalin shi baya tashi kun san me yasa dan bai san bai ga zurfin ramin ba ku duba ku gani wanda bai yi karatu ba bai san ahkam na shari'a ba idan ka ga yana yin wasu abubuwa na sabon Allah jikinka tsigan jikinka har tashi yake me yasa bai sani ba shi yasa yana daga cikin ciwo mafi muni a rayuwa mutum ya zamanto ya jahilci abin da ya kamata ya sani ciza da yawa zaka ga Ramadan ya zo ya wuce ba su ribance shi ba dan ba su san ma tukuna ma me Ramadan nan ba menene ai kamata a cikin Ramadan ba kuji shi Ramadan shahrun mubarak wata ne mai albarka idan aka ce albarka ta kunshi abubuwa da dama, ko to wani bangare ka duba zaka ga akwai albarka. Shahrun yuftahu fihi abwabus sama, shine kadai watan da zai zo a bude kofofi na sama, ba sai ka gani ba, amma dai imani dole ne dan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana wannan. Yuftahu fihi abwabur rahma, a watan Ramadan in yazo za a bude kofofi na rahama. Yuftahu fihi abwabul janna, a cikin watan Ramadan za a bude kofofi na aljanna. A cikin watan Ramadan ne ake daure shedanu, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa usulsilati shayatin, za a daure shedanu a cikin watan Ramadan. Idan Ramadan yazo za a daure shedanu. وتغلق فيه ابواب الجحنم, za a rufe kofofin wutar jahannam. Abin tambaya ana shine saboda waye za a bude kofofin sama? Saboda mu bayi. Kofofin aljanna saboda su waye za a bude su? Saboda mu. Kofofin rahama saboda su waye za a bude su? Saboda mu. To da me za a kulle kofofin wuta? Saboda mu. A cikin wani wata? A cikin watan Ramadan. Kenan wata ne wanda in ya so kasancewa an samu abun da ake so. Na ɗaya, idza kunta turidu maghfirata dhunub fa alayka siyam, in kana son ka samu gafara zunubi to ka dage kai azumi. Azumin Ramadan yakan zamo sanadiyar mutum ya samu gafara zunubinsa. Hadithin Abi Huraira, Bukhari da Muslim sun fitar da shi, manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Duk mutumin da ya azumci watan Ramadan yana mai imani da Allah, mun san daga cikin ahadaf na Ramadan shine a samu takawa. Kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. To idan ka samu wannan takawa, ya zamanto kai azumin Ramadan kana mai imani da Allah, ba kai azumin bane dan wani, dan kar a ce baka yi ba. Kasa akwai wanda inda dai zai labi yana iya ko a Ramadan ne ya kare azuminsa, a kayi shi ne dan Allah, wa hisaban da kuma neman lada Allah subhanahu wataala ya biya ka. Duk wanda yayi wannan azumi da wannan niyya, Allah ya ce to aga masa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah ya gafarta masa abin da ya gabatar na zunubinsa. Lefufuka tsakaninka da Allah, Allah ya gafarta maka. To amma ka kula ba, kada ka ci haƙoƙan mutane ka ce bari in ni kokari in ci Ramadan ya zo sai in yi azumi dan a gafarta mana zanubina. Wannan kuma ka buga wari, ba a yin wannan. A kai kokari duka abinda zai zamo tsakaninka da Ubangijinka ne. Laifin ya tsaya tsakaninka da waye? Da Allah ne. Sai kai in kai azumin Ramadan kana mai imani, kana mai neman lada a gurin Allah, to Allah zai gafarta maka wannan zanubi. Gaba ta ɗaya kenan. Gaba na biyu da suke zama sanadiyar samun gafarar Allah a cikin watan Ramadan, jama'a, akwai tsayuwan watan Ramadan. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mutumin da yayi tsayuwan daren lailatul qadri, man qama Ramadan, mutumin da yayi tsayuwan duk da yake akwai wacce riwaya man qama ramadan imanan wa ihtisaba ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaba ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi duk wannan riwayoyi hadisi ne na abu huraira wanda bukhari da muslim su rawaito wa innar riwayoyi duka kinan sanadi guda uku da suke zama dalili na samun gafarar bawa na daya yin azumi kai azumi dan Allah to sanadi ne na samun gafarar Allah subhanahu wataala na biyu tsayuwa a watan azumi wanda mutane da yawa suna yin sakaci akan shi karsa me yake damun mutane dan sallar magrib aka kare ana sallame sallar isha'i sai ga kowa ya zare ya kuma cin yana fira an zo ana sallah eh an kare aje a ci gaba da fira tare da shi musan me yasa bai sarro mun da ake samu a sallan da ake a cikin ramadan ba malama suka ce salatu tarawih in mutun ya zamana ya dage yana yin ta tun daga farkon wata har akai azumi aka kare yana zamo sanadiyar na samun gafara da bawa zai yi na zunubin shi mutun nawa ne za su tsaya a sallar tarawih tare da su mutun da karfin shi lahiya qalam ba wata matsala tare da shi bai da wani uzuri dan sallar isha an kare sai ya koma gehe ya zama tuka kula da kyau manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa innal rabbikum fi ayami dahrikum nafahat fata'arradu laha la'alla ahdakum an tusibahu minha nafhatun la yashqa ba'daha abada Allah subhanahu wa ta'ala akwai wani tallafi da yake ba bai akwai wasu lokuta da yake warewa su zamo na alkhairi ga bayi su samu lada na ayyuka daga cikin babban makasudin da ake so mutum ya cima ya samu gafarar zunubi shin kai a ramadan wani aiki ne zai zamo sanadiyar samun gafararka wallahi wani ba azumi bane inda har manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abubuwan guda uku ya nuna mutane da yawa wani yana iya samu sanadin uku wani kuma ciki ya samu biyu ne ya samu guda ko dai wani ya zama azumi ya zama sanadi ya samu gafara wani ya zamanto tsayuwan ya dage ana sallah da shi ya zama sanadiyar ya samu gafarar Allah sai kuma manzo Allah ya ce wanda ya tsayi wannan laylatul qadr yana mai imani da Allah yana mai kudin lada to an gafarta masa abun da ya gabatar na menene na zunubin shi to nan ne gabar take laylatul qadr mutane da yawa sun asaranci damar da Allah ya ba su da yawa sun asaranci damar da Allah ya ba su kada ka zama cikin wa'inda manzo Allah ya ce ni'matani maghbunu fihima kathirun minan nas ni'imomi guda biyu dewa daga cikin mutane suna asaran su ba su dacewa manzo Allah ya ce as-sihhatu wal farah dama da lafiya as-sihha lafiya wal farah da dama kana da damar yin abu sai ka kiyi kai nuna ma Allah wayo da dabara yanzu nan garin irin madana ya kama aka kai goman karshe aka kai satin karshe sai ka ga mutum zai yi kokari shi sallah ranar 21 ranar 22 sai ya ci ayran nan babu laylatul qadr sai ranar 23 sai shi ranar 24 ya ci ay ba ranar laylatul qadr ta ba ranar kunda ma aka yi kokari ranar 25 ranar 27 da ta wuce to ranar 29 28 ba ka ganin kowa masallaci sai a ce ai laylatul qadr ta wuce wallahi mu ji tsoron Allah kai mu yi asarar damar da Allah ya ba mu kada mu yi ma Allah ruwa kada mu nuna ma Allah wayo ibadan nan da muke ba ta amfanin Allah da komai kun fahimci Hausa da mutanen duniya kanu ala atqa qalbi rajulin za su kasance a zuciyar mutum wanda yake yafi kowa jin tsoron Allah. Bai kara ma Allah komai a cikin mulkinsa. La yazidu dhalika fi mulki shay'a. Komai bai kara mai jannu. Da kuma mutanen duniya za su zama duk sun lalace, sun yi zuciya ta mutum mafi lalacewa a cikin mutane, mafi laifi a cikin mutane, wannan laifi ba zai shafi Allah ba. Ashe ibadonin gada muke dan kanmu ne muke, dan Allah ya gafarta muna ne, ya dibe mu da rahama, sai ya gafarta muna ya ba mu lada, ba muna yi bane dan shi Allah ya amfana, dan kanmu ne. Kenan kwanaki goma na ƙarshe garibance su ta hanyar aikata ayyukan da Allah yake so, da kuma sunan kana ibada ne ga Allah, ba kana ma Allah wayo ba. Ba ka yin ibada wai ina yi ne dan in samu Allah ya indashi da lailatul qadari. Kinan babu lailatul qadari ba za ka yi ibada ba. Ina rantse muku da Allah, kwanaki goma na ƙarshen nan da yawa inda za a ce babu lailatul qadari a ciki, wani sai sun kare kwana kawai yake yi. Wani kuma cikin kwanaki goma nan ranar 27 kadai ce a ranar zuwa masallaci. Ai an ce musu ita ce ranar lailatul qadar, da ya zo kuma shikenan bai kara zuwa masallaci. Mai dan kokarin ne fa zai kintace 25, 23, 27 shikenan ya bari. To wannan ba dabi'an mu'mini bace. Shi mu'mini yana aiki ne da farin Allah madaukakin sarki, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ka bautawa ubangijinka har mutuwa ta zo maka. Haka mu'mini yake, kowane lokaci yana cikin ibada ne. Haka annabinmu yake sallallahu alaihi wasallam, wanda yake son gafara zunubi to yayi kokari ya kasance daga cikin wa'inda suke yin azumi dan Allah, suna masu imani, suna masu neman lada, ya dage wajen azumi. Sa'annan idan mutum yana son matsayi babba a aljanna, to ya dage ya azumi. An gane ko? A aljanna in kana so ka samu babban matsayi, to abinda zai baka wannan matsayi azumi, ka dage kai azumi. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari, Allah yake cewa kullu amal bin adam lahu illa siyam, duk wani aiki da dan adam yayi nasa ne sai dai azumi. Fa innahu li wa ana ajzi bi, azumi na wani, ni ne nake menene nake sakawa da shi, ni ne nake bada lada ga masu azumi. Allah zai ɗibo ladar da ya dace ya ba masu azumi. As-sawmu junna, azumi kariya ne. Idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sa'im. Idan aka ce yau ranar azumi ne mutum yake yi, to kare ya zama to yana yin yasasshiyar magana, kada ya zama to yana yin zage-zage, fada ba nashi bane. Idan mutum ya zo ya neme ka fada, ka ce kai kana yin azumi ne. Manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi la khuluf fa lisa'im atyab indallah min rihil misk. Manzo Allah yace ina rantsuwa da wanda ran annabi muhammad yake a hannunsa, iskan bakin mai azumi ya fi daɗi a gurin Allah, ya fi ƙanshi a gurin Allah fiye da menene? Fiye da iskan miski. Kai kana ganin kana shan wahala, kana gajiya, Allah subhanahu wataala ya ce to wannan baushi da yake fito maka Allah yana son wannan. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bamu labari, ya ce lissa'imi farhatani yafrahuma, mai azumi yana da farin ciki guda biyu da yake yi. Idza afqara fariha bi sawmihi, lokacin da yazo zai bude baki zai yi farin ciki zai yi murna da menene zai yi murna idza fariha idza afqara fariha bi menene bi iftarihi wa idza laqiya Allah fariha bi sawmihi wa idza laqiya Allah fariha bi sawmihi munzo sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki ya sa mu dace mi azumi yakan yi farin ciki lokacin da zai yi bude baki sannan ya hadu da Allah subhanahu wataala zai farin ciki kaga wannan hadisi abin da yake nuna mana samun babban matsayi a cikin menene a cikin watan Ramadana ga mutumin da ya dage azumi yadda ya dace sannan abin da yake son kawo muna ya zamanto kusan magana ta ƙarshe shine bayani akan dama da Allah ya bamu to babban arziki ne kwana ɗaya ko biyu da Allah ya ƙara maka wani yana neman su ya rasa wani an cire rayuwan ne rayuwar ta tsaya babu ne babu damar ya samu ƙari a ayyukansa na alkhairi wani kuma yana rayan bai iya ribantar wannan lokaci da aka bashi kenan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya baraka kana lafiya kana raye to kasancewa an ƙara maka taska ta arziki duniya da lahira abin da rufe da shi shine hadithin Talhah bin Ubaydillah yake bada labari wasu mutane biyu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo su musulunta suka musulunta tare ɗaya yana da ƙoƙari na ibada saboda ƙoƙarinsa Allah subhanahu wataala ya yi masa dacewa da samun shahada ya mutu wurin yaƙi shi kuma ɗaya akwai imani akwai ibada amma bai kai wancan ƙoƙari ba sai ya zamanto ya mutu ma a gida ne amma sai gashi Talha ya yi mafarki an zo za a shiga aljanna wanga da ya mutu daga baya shi aka fara cewa ya zo ya shiga aljanna bayan ya shiga daga baya sai aka zo aka ce to kai ma zo ka shiga shi wanga da ya mutu ya yi shahada shi kuma aka ce mai kai kuma ka koma sai in an mutu ake shiga aljanna to da suka waye gari sai sahabbai suna wannan fira tsakaninsu sannu sannu har labari ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce menene ke faruwa sai suka ba shi labari suka ce mun yi mamaki yanzu wane zai riga wane shiga aljanna duk da kokarin da yake da shi kuma ya yi shahada ya zai ya ce wanda ba shahidi ba ya riga shahidi shiga aljanna to a takaice dai manzo sallallahu alaihi wasallam sai masa bayani yace ashe tsakanin su ba akwai shekara guda ba suka ce eh ai wannan yayin salloli na farilla a shekara suka ce haka ne to ai a shekara muna da salloli guda nawa sallah 1800 ga nafil fili kuma gashi ramadani ya tarar da shi yayin ramadan to sai manzo Allah yake ce abin da yake tsakanin su yafi abin da yake tsakanin sama da ƙasa tazarar da take tsakanin su ina aka samu wannan tazarar ƙari na shekara guda da Allah ya bashi to mu da muke cikin ƙaidi na rayuwa wallahi muna cikin ni'ima Allah ya mana alfarma Allah ya mana menene Allah ya mana alfarma mu yi ƙoƙari tun daga yau mu ɗaura ɗamara cewa babu wani lokaci namu da za mu sake ya wuce ba mu ribance shi ba ba sai Ramadan ya zo fa tun daga yanzu in ka san baka tashi sallan dare ka fara tashi tun yanzu kafin Ramadan ya zo ka kware in Ramadan ya zo ka dage kana sallan dare kana tarawih kana yin sadaka kana yin kaza kana yin kaza in ko Ramadan ya wuce sai ka ƙara daura damara da ka san mu a dabi'an mu in Ramadan ya zo sati na farko baka ma samun guri a masallaci ma sati 1 2 3 in ka zo za ka ga kowa ya wace to bai kamata ka zama haka ba. In Ramadan ya zo wajen karatun Qur'ani wasu mai da shi wurin hutu da an ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kamar su ne shedannin duk sun yi kwana sai an gama sannan a tashi su. Wannan ba dabi'ar mu'mini bane. Wannan na cin cikin kabari kai ko Allah ya baka dama to ka dage daga yau in an fara tafsirin Al-Qur'ani ayi shi da kai a kare. Allah ya mana jabora. Wannan lokaci
da ma kare.
To Allah ya mana jagora. Jama'an nan zamu takaita mun muka daidai Allah ya bamu lada. Na muka kuskure Allah ya yafe mana. Assalamu alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mun saurari muhadara mai taken ayyukan da ya kamata ma'aikata a cikin watan Ramadan, ayyukan alkhairi, daga bakin dan uwa Sheikh Aliyu Ibrahim, Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi, kuma Allah ya sa wannan muhadaran a mizanin hasanatikin malam. Abinda malam ya faɗi na tunatarwa, Allah ta'ala ya ba mu ikon yin aiki da shi. Akwai insha Allah ta'aliki da dan uwa Sheikh Muhammad Sani Ibrahim zai yi akan muhadarar malam. To ni ina da tambayoyi insha Allah cikin minti daya, saboda kan mu je nesa, kuma malam shi ma ya shiga da mu wani kogi din da ba malam Bahari ne shi ma malam man san dada in ya shiga, saboda abin kai ya yi nisa. Malam ya gayi wasu ayyuka da wasu bayin Allah suka aikata, ayyukan suka kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ya gayi wasu ayyuka guda uku a hadisi ne ya kawo. Waɗannan ayyuka ne? Na'am. Akwai wasu ayyuka da malam ya gayi cewa ayyuka ne na sirri, barato mu ƙara bayyanawa, ayyuka ne na sirri waɗanda wasu bayin Allah suka aikata a sirrance, suka kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wataala. Wannan waɗannan ayyuka ne guda uku malam ya gayi. Na'am. Aiki na farko sadaka. Wani bawan Allah ya yi sadaka a sirrance, ko akwai wani wanda ya nema da a taimaka mashi aka ƙi taimaka mai shi kuma sai ya bashi. Na'am. Sai kuma na biyu. Bayan an yi tahiyya an gaji shi kuma dada sai ya tashi a ɓoye ya yi aiki na sirri, shi ne karatun Al-Qur'ani. Wannan ya kusanta shi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai kuma na uku na ƙarshe wanne ne? Wanda yayi yaƙi yayi shahada. Na wannan ayyuka ne guda uku. To kuma sai abubuwan da malam ya gayi waɗanda za mu ribance su a cikin azumin watan Ramadan. Malam ya gayi ababe kusan guda hudu, ni dai waɗanda na dawwana a nan. Na farko malam ya gayi me wannan ya kamata mu ribanta mu yi a cikin azumin watan Ramadan, ko kuma a cikin watan Ramadan. Menene na farko? Azumin shi kanshi, azumin nam shi ne gaba na ɗaya kenan. Sai kuma na biyu tarawihi. Na'am. Tarawihi ita ce sallar da ake yi bayan sallar isha'i, wanda muke ce ma asham. Na'am. Sai kuma na uku qiyamul layli, tashi tsakiyar dare kuma. Na'am. Haka. Sai kuma na'am, haka dai ne. Ina ga su uku ne ni ma na faɗaɗa su. To kuma insha Allah wa la'alla cikin ta'alikin malam mun ji wasu insha Allah ta'ala. Allah ta'ala ya saka mu malam da alkhairi, ya kuma ba mu ikon yin aiki da abin da muka ji. Na'am. Sai ta'alikin dan uwa malam Ibrahim insha Allah, falyatafaddal mukarraman mu'azzazan.
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kama wannan masallaci mai albarka masjidud da'wa wal irshad ko a unguwar cité député a babban birnin yamai jamhuriyar Niger gabatarwa ta gabata Malam ya gabatar mana da rana wato 16 ga watan abin nan 8 wato Sha'ban kenan shekara 1447 wanda ya daidai da 4 ga watan wato 2 shekara ta 2026 muna wato godiya da kuma Allah ya saka wa Sheikh Malam Aliyu Ibrahim da alkhairi wato yayi kokari wannan maudu'in wato ba maudu'i bane wanda za a ce wai gashi ayi shi a lokaci guda a kare shi har ka zo kai ta'aliki in ba kuma ce ba a shimfida da malam yayi yace me yasa wato malamai da daliban su idan wannan wata ya kama kowa yana ta bayani akan Ramadan kuma bayanin baya karewa saboda girman watan da falalarsa da abubuwan da ke ciki masu tarin yawa kun gane ko shi yasa duk abin da ku da kanku wato lajina ta wato shirya wannan muhadara mako guda kuka sa masa suna da me makon Ramadan kaga kenan lalle wannan yake nuna cewa wato muhadara ta awa guda ba za ta isa malam akwai abubuwa ta kilma a cikin mukaddima ne malam ya riga ya aka ce masa lokaci yayi to a takaice ni ma wai minti 10 aka bani ban san ko me zan ce a minti 10 ba Bahaushe yana cewa wai Juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta to ya Larabar ka take ya Laraba ta take wacce za mu je mu iska Ramadan in kun duba malam ya bude maganar sa da magana akan muhimmancin lokaci wato ya zakari bacci lokacin na Ramadan har ya kawo mana hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'matani maghabunin fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawa mutane suna sakaci da wa'ansu ni'imomi guda biyu da yawan malamai suna cewa sakaci amma an ka koma malaman zauri sai su ce maka suna kamunga waye san kamunga kaga in ba Bahaushe ba wanda ya rayu a gaban kakanninsa yawa bai san kamunga ba amma suna bada misali kamar ka je kasuwa zaka yi siyayya sai wani ya bugi hancinka ya ce kawo a siyo maka ya damfare ka to shine da yawa mutane suna bari su damfari kansu da waɗannan lokuta ko damar da Allah ya ba su wato ga lafiya Allah ya baka baka yi amfani da ita ba ga lokaci dama Allah ya raya ka ya nuna maka Ramadan amma yazo ya kare baka amfana da shi ba kun ga wannan kuma abu ne wanda yake mai hatsari ya kamata idan mutum Ramadan yazo ya kare bai amfana da shi ba aje ai masa jaje ai masa ta'aziyya a rarrashe shi ko ba haka ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an ga ya hawo munbari ko ba haka ba Tabu na farko yana cewa amin. Nabi yana cewa amin. Na uku yana cewa amin. Sahabbai suka ce mun ji kana ta amin amin amma ba mu ji me addu'a ba. Sai ya ce mala'ika Jibril ne yazo daga ciki yace Allah ya tsine ma ko Allah ya wadaran mutumin da Ramadan ya kama bai amfana da bai yi abin da Allah zai gafarta masa ba. Kaga ko wannan akwai hatsari a ciki. To a takaice malam ya tattauna bari in bar magana akan lokaci batal lokaci dan ya fara da shi kuma ya rufe da shi ya tattauna akan wato kokari wajen aikata ayyuka na alkhairi musamman sai ya fara da shi azumi kun gane ko wato ya zakai kai azumi tsaftataccen azumi wanda ya dace da irin azumi na manzo sallallahu alaihi wasallama domin ba kame ci da sha bane kawai azumi kun gane ko kula da haƙoƙi wato na abinda zai fito daga bakin naka shin ya halatta abinda zaka furta ko bai halatta ba kenan duk abinda ka sanya wato abu ne haramun kada ya fito daga bakinka ngane ko wannan yana daga cikin abinda zai sa azumin ya samu inganci ya samu kyakkyawan wato tarba a gurin Allah subhanahu wataala sai malai ya tattauna wato daga cikin abinda ya tattauna akan wato kula da qiyamul layl da qiyamul layl da tarawih da tahajjud kun gane ko da shafa'i da wuturi duk abu ɗaya ne kun gane ko sunayen sun bambanta ne saboda wajen kaifiya ne in an ce tarawih suka ce daga ayi a huta daga wa kun gane ko suka ce idan an ce shafa'i da wuturi wato ana yin bibbiyu sannan a zo a yi guda wacce bata da yakuwa suka ce an ce qiyamul layl saboda ana tashi da daddare a tsayu ayi sallah ko ba haka ba in suka ce kuma tahajjud shine kai kwana ka tashi dan ba a kiran tahajjud sai kai bacci ka tashi kai sallah sannan a ce mata tahajjud kun ga kenan dai duka dai wato sallar dare dai ake nufi kuma wannan yana daga cikin abubuwa manya a cikin wato abin da ya kamata mu ribata a cikin watan Ramadan maudu'in mu kenan da yawan mutane a wannan bangaren suna yin sakaci kamar yadda malam ya ja hankali sai kaga Ramadan ya kama mutum ba ruwansa wani ya dauki Ramadan wato lokacin samun kuɗi kun gane ko da yawa ba zai yi amfani da wannan lokacin ba kawai a kasuwa ta fi budewa kun gane ko sai ya shagala da wannan ka duba Allah subhanahu wataala ya ce ayyamun ma'dudat ana fara ana 1 ga wata sai kaje ana 27 ga wata me ka aikata kaga mu yi kokari mu ribaci wannan lokaci sannan sai malam kuma ya tattauna akan waɗanda suke zaben kwanaki su ce wato in qiyamul in wato lailatul qadr yayi sai su dauki wuturi wato 21 23 25 27 su yi sallah kaga duka wannan kuskure ne in kuka koma sunna yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya qiyamul layl bari mu dauki hadisi guda biyu ɗaya hadisin Huzaifa bin Yaman yake rawaito mana sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta dare a raka'a biyu kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta Baqara ya karanta Ali Imran ya karanta Nisa'i ya karanta Ma'ida ko An'am ku duba izifi kusan 15 annabi sallallahu alaihi wasallama a tsaye wannan hadisin Huzaifa kenan hadisin ko Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace wutar ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallah kun gane ko sai kawai yace manzon Allah ya ja sallah ku duba imani na Abdullahi dan Mas'ud yace sai da naso in yi mugun abu sai sahabbai suka ce menene mugun abu yace wallahi so ne in zauna in kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsayuwar dare wato tsayuwar da manzon Allah yake tulul qiyam amma yanzu mu mun zan mu da yawa abinda muka dauka watan Ramadana wata ne na ragwanci na shantakewa kun san yakin Badar a wani wata aka yi shi a watan Ramadana aka yi shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji a goranci yakin Badar a 17 ga watan Ramadan a ranar Juma'a ku duba kenan wannan yake nuna watan Ramadan wata ne na jajircewa wata ne na jarumai ba na me rawaye ba kenan mu dage da ibada ba wata bane na yin bacci da kallon musalsalat wato mutum kawai ya ce zai shagaltar da kansa ya tabi ban zunubi ko mutum ya je ya ta kwana gwara ma wanda ya kwana duk da kwanan abin da ya sa malamai suka ce gwara ka je kai kwana ka je kai abin da ba daidai ba to wannan kwanan ba wai dan an ce wai ka je kai tin bacci ka kyale yin ibada ka shantake ba a'a abinda ake so mutum yayi kokari wato ya zage damtse wato ya iya wato kokarin sa yayi aikin alkhairi a cikin watan Ramadan ya ƴan uwa wallahi wannan maudu'i wato ko sati zai ana yin shi ba za a kare shi ba watan Ramadan Allah subhanahu wataala ya sharrafa shi ya daukaka shi kuma ba dan komai ba duk abin da ya alaka da alqur'ani sai ya zamto shine sama shahr ramadan alladhi unzila fihi alqur'an shi yasa yafi dukkan watanni 12 kuma ku duba gan duk abin da aka raba shi da alqur'ani sai ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamto yafi kowa saboda shi aka saukan ma alqur'ani mala'ika jibril da ba shi yazo da alqur'ani ba da duk annabin da yazo da wahayi zai iya kere masa wanda yazo da alqur'ani to ya samu daraja ta kololuwa ne saboda shi yazo da alqur'ani to haka shi ma watan ramadan saboda Allah ya saukar da alqur'ani a cikin sa shi yasa ya samu wato wannan falala ya samu wannan girma da ya fice yayin tuntunkau sannan lailatul qadr Allah subhanahu wataala ya saukar da ita a wannan ɗaya daga cikin darare na watan ramadan kenan mu yi kokari wato watan ramadana mu ribace shi akwai saura kuma malam yawa akwai saura to to kun gane dai akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu kula da su a cikin ramadana wato mu yi kokari mu amfani da lokacin mu wajen wato aikata ibadoji sannan bangaren sadaka wallahi da yawa anan sai ka je kunya kowa ya je ya shige da shi da iyalinsa wato ya ci ya sha amma wasu suna nan ba su da shi ba su ka kawo ba alal kakalli irin masallatai haka ya kamata a samu wato ko da ruwa kana kawowa ko dabino ana bude baki da shi kun gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqun nara ku ji tsoron wuta walau bi shikki tamratin ko da da tsagin dabino ne a wani hadisi yake cewa masabai la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kada ku raina kikkiama aiki ko da ya yake kun gane ko duk abin da Allah subhanahu wataala ya hore maka kayi kokari kayi gaggawa wajen aikata alkhairi kakka tsaya kace sai masu kudi ai aljanna ba ta masu kudi bane kawai ko mun je lahira kawai masu kudi muke za sai mu ce ku shiga aljanna ku kyara mun sha wahala anan gidan duniya ba mu da shi sannan kuma mu je lahira ban yi aikin komai ba kakka bari wato su tsere maka anan kuma aje lahira kai baka da komai kayi kokari abinda Allah subhanahu wataala ya hore maka ka ciyar ku duba sahabbai yadda suke kokari ba su da shi amma wani yana yin tari dan ya fitar da zakka kai ko kullun ka tsaya so kake a kawo sabil ka ci amma kai baka tunani ka bayar da Allah mai kokari mai aikata aikin alkhairi Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon kwatantawa subhanakallahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ محمد ثاني إبراهيم الله تعالى يا ساكر الخير الله تعالى يا ساء ميزان حسنات فإن شاء الله سي الدعاء دزا مكرا ما لم يمو يا يمو Dr. Sulaiman insha Allah yazo yayi godiya ga committee lajnatul dalil alal khair da kuma bakin mu da suka zo insha Allah kahin haka nan ina iya yin taliki kan aminti guda malam yayi tadarruki zuwa ga wata nukta da yace akwai shabab musamman matasa an hi fitinuwar mu da kallon musalsalata a cikin watan Ramadan musalsalata shine seri seri irin seri kaman muna ganin wata dama ce da za ta rage mana tsawon lokaci ana ganin shi Ramadan kin akwai kaman wahala amma mutum in ya safi laluwa gaba sai ya shi kawai sai ka shi ma wani cewa yake yi kai yi har lokaci kaza yayi saboda tarkizin shi yana nan kaman shi ke dauke mai yunwa to gaskiya wannan yaudara ce ta shedan kwarai da gaske magabata ba haka suka kasance ba abinda yake anis din su ma'ana mai dauke masa nauyi mai dauke masa kewa shine alqur'ani a cikin watan ramadan karatun alqur'ani suke yawan yi a cikin watan ramadan tasbihi suke yawan yi tahmidi suke yawan yi ba wai kallon musalsalat ba wannan kallon musalsalat mutum ba ma ya binnan ne nisanta daga makar akwai yiwuwar ma ya fada a cikin wani kuskure musamman idan ya kasance musalsalata ne wadanda ba na tarihi ba na irin na turawa wato saboda yadda aka sharabi matasa da kallon irin seri seri wannan a cikin watan ramadan hatta da su kansu kafafan yada labarai irin tele tele shiryawa suke sai ka shi an ce naltaqi fi ramadan naltaqi fi layali ramadan sayatiikum fi awwal laylatin min ramadan, wato zai zo muku a ranar farko, a daren farko a cikin watan ramadan. Su kansu sun zamto masu taimaka ma shedan a wannan bangaren, hatta da abin nan ne kafafan yada labarai da namu nan ne ko kuma tashoshi na gurbata tarbiya, zaka ga suna ta talla siri siri, yanzu kaji wani siri kaza mai suna kaza mai suna kaza a tashoshi na Hausa, zaka ji ana ta tallatawa a ce a hada a Ramadan. To wannan gaskiya ba karamin illa ne ba mutum zai yi makan shi. Ramadan kin nan ne fa falala ce, kamar yadda malami yayi ishara, alfarma ce Allah ya maye kawo ka cikin wannan wata. Akwai wani Allah bai mai wannan alfarma ba, kuma ya so ya zo. Misalin da zamu badawa shine misali wani banki ne, babban banki na duniya, babban banki na duniya, bankin da ke lamani na duniya, ko a ce a baka ka dauki sakwatoci, sakwat ko kuma buhuhuwa, a baka a ce ka shiga ka diba abin da kake so, a ce an baka awa guda, kai kuma da ka shiga awa guda din sai ka ce kai amma akwai sanyi wallahi a cikin wannan niyya, bari mu huta minti 30 mutum dada sai ya tsaya sanyi ya bige shi, sai dai ya sha na ti 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 ta lokaci dada yayi ya hito, ce dan Allah ku bar ni in diba, ko kuma ya tsaya kalle-kalle, ya kalle-kalle dada hiddo mutum bai diba komai ba, yasa akwai hasarar da ta kai wannan. To wannan niyya karamin misali kenan. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya addu'a, yace amin lokacin da Jibril yayi addu'a, ke cewa amin amin amin, sahabbai suka ce ya Rasulullah mun ji kai addu'a kamar yadda malami yayi ishara ka ce amin, yace kwarai Jibril ne yace zan yi addu'a ka ce amin. Daga cikin abin da Jibril yace mai shine wanda yazo Ramadan har ya wuce bai yi aikin da za a gafarta mai ba. To gaskiya wannan ne ba karamin hadari ne ba, Ramadan yazo ya bi ya wuce a ce ba mu aikata aikin da Allah ta'ala zai gafarta mu ba. Mu yi kokari mu zamto a cikin wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, Allah ta'ala ya sa mu dace, Allah ta'ala kuma ya kai mu watan Ramadan kin rai da lahiya, ya kuma ba mu ikon aikata alkhairi a cikin shi. Daga karshe kuma insha Allah muna gayyatar malaminmu doctor la azo ayi mauna addu'a, ayi kuma yi godiya insha Allah ga shabab matasa, a kuma yi karfafe su insha Allah, ko da cikin minti ɗaya ne insha Allah mun so haka nan. Fal ta tafaddal mashkuran mu'azzaza ayyakum insha Allah.
الحمد لله وكفى وصلى الله على النبي المصطفى ومسا البركة. السلام عليكم ورحمة الله. Hakikatan muna cikin farin ciki mai girma da Allah madaukin sarki awwalan ya arzuta mu da waɗannan malamai masu kokari wajen karantar da al'umma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da kuma kokari wajen nisantar da mutane daga aikata bid'a. Allah ya saka ma bakin mu da alkhairi, Allah ya maida su gida cikin iyalan su lahiya. Wannan ba karamin juhudi bane suka zo suka gabatar da shi a cikin wannan majalisi mai albarka. Allah ya kai su gida lahiya. Kuma muna godiya da lajina wadda ta shirya wannan aiki, Allah ya saka musu da alkhairi. Matasa ne masu kokari kwarai matuƙa gaya, muna kyautata musu zato. Allah ya sa mu sauran ƴan uwa mu yi koyi da abin da suke shukawa na alkhairi. Wannan zai zama muna abin misali ga musamman matasanmu, waɗannan bayan Allah da suka shirya wannan lajina ba biyan su ake yi ba, ba kudi ake ba su ba, kurum aiki ne na sa kai. Kuma a ina a cikin addinin Allah, a cikin sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wani yana can cikin rayuwarsa ba abin da yake illa zaman shanshayi, wani yana can cikin rayuwarsa ba abin da yake illa da mata, MC ne yana da budurwa biyu ko uku a cikin kowace anguwa, wani yana can yana yi ba abin da yake illa karatu na zamani, bai damu da addinin sa ba. kuma abinda Allah madaukakin sarki zai tambaye mu in mun koma ga Allah shine wannan rayuwa tamu da muke a nan duniya kuma ba za ta samu karbuwa ba da inganci da ibadodin da muke dole sai mun yi karatu haka ina muku addu'a waɗannan matasa Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa mu rayuwarku albarka Allah ya sa wannan aiki da kuke yi ya zamanto sanadin shigan mu aljanna da mu da ku gaba daya kuma a ƙarshe wannan takardu da kuka ga an bada ba da mutun ya sa aljihu bane ko ina ji akwai lambobi da ake so ku taimaka saboda yaduwar wannan aiki kun san waɗannan kayan aiki kaya ne da ake so su da kudade kuma suna samun matsala wani bi sai su lalace yau da gobe ba ta bar komai ba abinda aka so sabo ana aiki da shi yau da gobe wataran zai samu matsala wataran zai tsufa sannan hanyoyin da suke isar da wannan karatutuka da ƴan uwa ke yi da malaman mu ke karantar da mu hanyoyi ne da sai da kudi ake isar da wannan karatun ta hanyar sadarwa to kaga matashi yazo ya bada rayuwar shi ya bada lokacin shi sannan kuma a ce ya sa dukiyar sa ai ya kwashe ya bar mu to mu dake zauwa sai mu yi kokari mu taimaka musu wajen karfafa su ta hanyar bada wani sako ko ta bada wani abu cikin wannan lambobi da aka kawo na asusun nita ina shi ko amana ne sai mu yi kokari mu rinka bada ta mu gudunmuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana umarni da cewa mu yi tarayya kamar yadda Allah ke cewa ta'awanu alal birri wa taqwa kaga mu zamanto muna da at-ta'awun bainana musamman su sun bada rayuwarsu da lokacin su kaga mu ya kamata mu taimaka musu wajen karfafa su kai zamanto su sa dukiyarsu su bada lokacin su kuma su sa kudin su kuma su sayo kayan aiki ina sha bada misali waɗannan kayan suna da tsada saboda ni na yi sayen su na san suna da tsada akwai abin da zaka tambaya a ce ma jaka 500 to ina matashi ya samu jaka da wani ko aure bai da cikin su yana ji ko to kaga in kokari ne she kamata a ce an taimaka mai wa anki hula ayama minkum wa salihin min ibadikum wa imaikum ko to kaga an ya kamata a ce ai musu ma wani taimako wadanda ba su da auren na a auren da su to kaga amma suna ta kokari ƴan kudin da suka samu wajen aiki ƴan kudin da aka samu kuma a sanya su wajen sa miga a sanya su wajen sayo kaya na karatu wannan abun kumya ne gare mu umma islamiyya wannan Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah shi karfafa ku kan wannan aiki da kuke yi Allah ya ba mu ikhlasi wajen gabatar da wannan aiki maluman mu muna musu godiya Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa aljanna ta zamanto ita ce makoman mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam akwai sanarwan abin nan ne ko bismillah kahin nan akwai littafi da dan uwa Sheikh Abdul Malik ya wallafa hikimar magana a cikin karin maganan Hausa ne daban-daban wanda littafin yana da dadi kwarai da gaske na fara karanta shi ƴan uwa mu yi kokari mu ribace shi mu samu ya shiga cikin makatibikin insha Allah ko mu dan karanta kadan daga ciki malam ya ce an huta gawa ta mare mai wanka wai an huta gawa ta mare mai wanka aski ya zo gaban goshi ana daraga dare yayi ba a ce wajifa komo almuhimmi dai litahi ne mai dadi kwarai da gaske in kana karantawa zaka samu abin nan niya Allah ta'ala ya taimake mu kenan ga mai bukata insha Allah sai aga ƴan uwa masu gudanar da abin nan ne ya masallaci insha Allah alam bismillah ku yi sanarwa subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka bismillah
assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yanda muka sani wannan jerin gwanan muhadarori ne da lajnatul dali ala alkhairi suka shirya guda biyar an yi guda jiya yau ita ce ta biyu to guda uku suna nan zoke su kuma za su kasance a ranar asabar da ranar lahadi da ranar litinin ranar asabar za a yi a masallacin babu makka daidai nan rompoyin bare ranar lahadi kuma za a yi a kwara kano nan first ambassador chad akwai masallaci da ake kiran shi masjidu abdurrahman bin auf rana ta litinin kuma za a yi a nan cikin lazare masallacin tukur a nan za a gabatar kenan wannan shine sanarwa assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you.
Thank you.